If there is discrimination, that will send a signal to not just...
Tsokacin da jakadiyar Amurka a Ghana, Virginia E. Palmer ta gabatar kenan yayin ganawarta da manema labaru, inda ta jaddada cewa Ghana za ta yi hatsara babba ta fannin kasuwanci da zuba jari har in ta amince da kudirin dokar haramcin luwadi da madugu da dangoginsu a kasar, inda take cewa
Ghana is a very welcome...
Ghana kasa ce mai marhaba da kowa, kuma akwai karfin dangantaka da fahimtar juna tsakanin addinai, akwai kuma jituwa tsakanin kabilu. Hakan ya sa Ghana ta kasance kasa mai karfi da sha'awa ga masu zuba jari. Ina fata ya kasance haka da al'ummar LGBTQI+. Amma idan aka nuna bambanci ga 'yan luwadi da madugu a Ghana, ba masu zuba jari da 'yan luwadi kawai zai aika da sigina ba, har da sauran kamfanonin kasar Amurka, sa'annan Ghana ba za ta samu karbuwa ga masu zuba jari ba. Ina fatan za ta kasance cikin waɗanda Amurka za ta yi marhaba da su wajen kasuwanci.
So I hope it will stay welcoming.
Wani rahoton da sashen kasuwanci ta kasar Amurka, wato US Department of Commerce, ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2022 Ghana ta samu kimanin dalan Amurka biliyan 1.8 sakamakon fitar da kayayyaki irin su gwal da koko da danyen mai zuwa Amurka. To sai dai matakin kasa huddan kasuwanci tsakanin Amurka da Ghana sakamakon dokar haramcin luwadi da madugu da dangoginsu zai iya sanya Ghana cikin halin kunci, musamman yayin da kasar ma ke fama da matsalan ƙaryan tattalin arziki, inji Shuaib Abubakar, masanin tattalin arziki a kasar.
Kaga muna bukatan dola sosai don saboda ya taimaka ma dollar reserves mu. Mafi yawan abubuwan da muke amfani da shi cikin kasar mu Ghana, muna sai ne kasashen waje, kuma da dala muke sai. Sai shi muna yunwan dola. Saboda haka in gwamnati Amerika ta dauki mataki zai ya damu tattalin arzikin Ghana sosai. Amma kaga abin da ke akwai shine batun luwadi da madugo, wani batu ne da yake mun yi tare da shi. Amma kaga yau inda duniya ta kai nan, akwai wasu kasashe da yake su saboda wai demokradiya sun amince da irin abubuwa haka, kuma suna da karfi sosai cikin duniya. Misali shine kasar Amerika. Saboda haka ni a tunanina, inda muka kai ga ina ga kamar ya kamata mu yi takasan san da irin duka haka.
Shi ko babban jami'i a cibiyar ci gaban demokradiya, wato CDD Ghana, Michael Augustus Akabo, ya yi tambaya game da ikon yin shawarwari na Ghana a matakin ƙasa da ƙasa yayin da ake tunanin zartar da wannan kuɗiri na yaki da luwaɗi, inda yake cewa ya kamata Ghana ta tantance matsayinta da tsarinta a matakin duniya kafin yanke wasu shawarwari na samar da dokar haramcin luwaɗi da madugu.
What is the bargaining power in the international space?
Abdulmannan Muhammad na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin da suka gabatar da kuɗirin dokar a majalisar dokokin ƙasar, ya ce babu ruwa ko iska da zai hana su haramta luwadi da madugu a kasar, duk da barazanar kasar Amurka.
Irin wannan layya a kasan ga bayi yau kun bayi gobe, kuma irin wannan threat inda ita ambaza da ce bayarin nan, wannan bai hana fasin wannan doka kasan ga.
Har yanzu dai gwamnatin kasar Ghana bata bayyana matsayinta akan wannan magana ba. Bisa tsarin wannan doka, har in aka tabbatar da shi a Ghana, za a daure duk wanda aka kama da laifin luwadi ko madugu da zama gidan yari har na tsawon shekaru 10, sa'annan shekaru 3 kuma ga duk wanda zai bayyana yanayin luwadi ko madugu. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.